أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. إمام مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوكا نغوديا تبت الله سبحانه وتعالى وندي ساكي بامو وانا داما نكسن چواتا ردكو أتكون وانا نبياني معصو تارن البركة بياني واندسك شاهيكا واندبيعو أمهنغان عديد مسلمينش. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da zamu ambata. Darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan musulunci, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma hadisan iyalan gidan satsar kaka, inda muka yi bayani dangane da mahangan waɗannan abubuwa guda biyu, ma'ana Al-Qur'ani da Sunna, dangane da abin da ya shahi girman kai. Kuma insha Allah cikin wannan darasin zamu karasa bayani a cikin sa, inda zamu ambace sashen ruwayoyi. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfana da mu cikin abin da zamu ambata. Kamar yadda muka yi bayani, in zamu yi muraja'an ruwayoyi na addinin musulunci da daman gaske, zamu ga cewa sun yi bayani dangane da abin da ya shahi girman kai, abubuwan da suke sababa girman kai, abubuwan da suke nuna mutum aiki akwai girman kai cikinsa ko kuma babu girman kai a cikinsa, ayyukan da suke nuna mana wani hanya zamu bi, to wani hanya zamu bi ya zamanto mun gane wannan sifa da muke dauke da ita girman kai ne, kuma wani hanya zamu bi ya zamanto mun yake ta. Wannan duk muka yi muraja'a a ruwayoyi na addinin musulunci, zamu iya ganin bayanai masu warkarwa a cikin wannan janibi. Al misali, in zamu karanta riwaya wadda aka ruwaito daga Abi Zar al-Ghifari rahmatullahi ta'ala alayhi, wanda yazo a cikin Biharul Anwar cikin mujalladina 77, hadisi na 74. Shi Abi Zar al-Ghifari rahmatullahi ta'ala alayhi yana daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yake cewa dakhaltu dhata yawmin fi sadri naharihi ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi masjidihi. Yake cewa wata rana na shigo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin sallan sa da rana. فقلت سينتي مسا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، نتي مسا يا منظر الله صلى الله عليه وآله، فانسانك يكسنشي مهيفينا كون فانسانك يكسنشي مهيفيات، أوصني بوصية ينفعني الله به وينفعني الله بها. إكيتي وكيمين واني وصية واند وانين وصية Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane ni da ita. Wato idan ne aiki da wannan wasiya din, zan amfana duniya na da lahira na. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa, ya abadhar, ya kai abadhar, man mata wa fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin lam yajid ra'ihatal janna illa an yatuba qabla zalik. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa, ya kai Abi Zar, wasiyan da zani maka wanda idan kai riko da shi Allah subhanahu wataala zai amfane ka da ita, to wanda idan kai riko da ita Allah subhanahu wataala zai amfane ka da ita, micece wannan wasiya din? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa, ya kai Abi Zar, ka sani cewa duk mutumin da ya mutu ya bar wannan duniya din, sannan akwai a cikin zuciyar shi daidai da azzarra ne na girman kai, to lallai ba zai samu ƙanshin aljanna ba. Tun ba ma a ce ba zai shiga aljanna ba, a da ana jin ƙanshin aljanna nan da mil ɗari ko mil dubu, shi ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Saboda me? Saboda akwai girman kai a cikin zuciyar shi daidai da zarra. Komin ƙanƙancin girman kai a cikin zuciya, to mai halakarwa ne, mai taɓarwa ne, yana sababa ma mutum asara na duniyansa da na lahiransa. Saboda haka manzo Allah ya ce illa an ya tuba qabla zalik, sai in ya tuba kamin haka, ma'ana kamin ya mutu. In dai ya tuba kamin ya mutu, ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, ya gyara, ya yaƙi wannan mummunan ɗabi'a, to shikenan Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa. Allah subhanahu wata'ala zai ba shi daman ya ji ƙanshin aljanna in sauran ayyukan shi sun wajabta masa haka. Faqal, sai Abazar ya ji wannan magana ke ce, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni al-jamal. Yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ali, lalle ni yana birge ni ya kasance ina da kyawu, wato ina son kyawu, ina son komina ya kasance yana da kyawu. Hatta wudittu anna ilaqata sauti wa qibala na'li hasan. Yace ya manzon Allah, har ma ya kasance saboda matukan son kyaukyawa da kyawu a cikin zuciyana wanda nake dauke da shi, to yana birge ni in zamanto ina da kyawu, kuma abin da yake da alaka da niyya da kyawu. Wannan yasa har ma ina son a ce igiyar da nake rataye bulalata da ita, da kuma goshin gaban takalmina su kasance suna da kyawu. Wannan wasu abubuwa ne tana yawa, kai ba za ka ɗauke su ba da muhimmanci in baka damu da abin da ya shafi kyawu ba. Shi Abizar, saboda yana son al'amarin kyawu, kuma haka ɗin ya birge shi, ma'ana al'amarin tsafta da kuma sa kaya mai kyau wanda kai kankanka za ka ji daɗin haka, kuma in mutane sun ganka za su ji daɗin ganinka. Musahabi ne mumine su rika shirya ma junansu, ta yanda duk lokacin da mumini ya ga ɗan uwansa mumini a cikin shiga mai kyau zai yi horin ciki. Ba maki irin wannan Abuzar yake magana a kansa. Yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son har ma igiyar da yake rataye bulalan shi da ita ya kasance tana da kyawu. Har goshin gaban takalmin shi yana gurin ya kasance yana da kyawu. Sai yake cewa fahal yurhabu ala dhalik. Ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ali, shin ana jima mutum tsoro akan haka, da a ce wani yana dauke da wannan a cikin zuciyar shi, yana son a ce komi na shi yana da kyawu, shin ana ji masa tsoro akan haka, ma'ana hakan ba zai kasance ba girman kai? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa, qal kaifa tajidu qalbak, lokacin da kake wannan tunanin, lokacin da kake wannan shu'urin, lokacin da kake wannan ihsasin, yaya kake samu zuciyanka, ma'ana me kake ji a cikin zuciyanka? Dama shine ma'auni. Qal, yake cewa ajiduhu arifan lil haqq, ina samun zuciyana arifan lil haqq, ma'ana zuciyana ya san gaskiya, mutma'innan ilayhi, kuma zuciyana yana da natsuwa zuwa ga gaskiya. Wato na san gaskiya, kuma ina son gaskiya, kuma zuciyata tana samun natsuwa idan ta ga gaskiya. Saboda me? Saboda ni na kasance ba ni da girman kai a cikin zuciyana, ba ni da girman kai a cikin ruhina. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ina samun zuciyana yana samun natsuwa zuwa ga gaskiya, kuma ina fahimtar gaskiya, in naga gaskiya na san gaskiya, kuma zuciyata tana natsuwa gare ta. Sai manzon Allah ya ce masa, qala laysa zalika bil kibr, yace to idan haka ne kenan wannan son da kake yi, wannan gurin da kake yi kasance komi naka yana da kyawu bai kasance girman kai ba. ولكن الكبر ان تترك الحق وتتجاوزه الى غيره, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai dai abin da yake girman kai shine ya kasance mutun ya bar gaskiya, ya ketare gaskiya, ya zuwa ga abin da yake ba gaskiya ba, wannan shine girman kai, watan barin gaskiya kenan. watanzura ila nasi ولا ترى ان احدا ارضه كارضك ولا دمه كدمك, yace bugu da kari akan wannan ma'ana ya zamanto kana lizimtan gaskiya sannan kun baka ketare gaskiya. bugu da kari akan wannan shine kada kaga kowa kwatan mutuncin sa ya kasance kaman mutuncin ka, kada kaga kowa jininsa ya kasance kaman irin jininka, watan ka kiyasta kanka da mutane, kada kai shuurin kan cewa kai mutuncinka yahi na wani, shaksiyanka yahi na wani, jinin da ke gudu a jikinka yahi na wani, kada kai wannan ihsasin. Rashin yin haka shima yana daga cikin alaman rashin girman kai. Kin wannan hadisi in muka duba zamu ga cewa tambaya ne wannan sahabin yayi Abi Zar al-Ghifari ridwanullahi ta'ala alayhi, amma zamu ga cewa ya samu ansa wadda take cikakka kammalalla, wadda take nuna mana hakikanin girman kai da kuma yanda zamu yi mu ga cewa mun kauce ma girman kai. Na farko ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa nasiha, wannan yana da kyau ya kasance mutum ko da yaushe yana neman wanda ya yi shi ilimi ya masa nasiha, na gaba gare shi ya masa nasiha, wannan yana da kyau, ladabi ne kuma tarbiya ne. Sannan shi ma wanda aka nemi nasiha daga gare shi yana da kyau ya kasance shi ma yayi nasiha da, kamar yadda muka gani cikin wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayyanawa mu Abu Zar al-Ghifari, yace masa wasiyar da nake maka shine watan wasiyar kin da zai amfane ka duniyanka da lahiranka, wanda Allah ta'ala zai amfane ka da shi da ita shine kasance kada kai sake ya kasance akwai zuciya cikin zuciyanka daidai da azzarra na girman kai, yin haka zai haramta maka watan yin wana ya kasance ka bari daidai da zarra ya shiga cikin zuciyanka na girman kai, wannan zai sabbaba maka ya zamanto ka an haramta maka kanshin aljanna, ba ma shiga aljanna, kanshin aljanna ba za ka ji ba, in har ya kasance kai sake ka bar wannan duniya din alhali akwai daidai da azzarra na girman kai a cikin zuciyanka. San da a ce mutum a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wannan hadisin, yake ga wannan nasiha din, da a ce akwai daidai da azzara na girman kai a cikin zuciyar Abi Zar al-Ghifari, to yana iya tuba, shi yasa annabi ce illa an yatuba qabla zalik, sai dai in ya kasance mutum ya tuba kamin ya mutu. Kenan yana da kyau lokacin da mutum ya ji zunubi baya da kyawu da hadarin sa, to ya sauri ya tuba, ma daman yana da sauran rayuwa, ma daman yana da sauran lokaci kamar ya zamanto ya mutu akan wannan zunubi. Sannan muna iya fahimta cikin wannan hadisi akan cewa duk lokacin da mutum ya san gaskiya kuma zuciyar shi ta natsu da gaskiya, ma'ana ya san gaskiya kuma ya riko da gaskiya kuma yana aiki da gaskiya, wannan yana nuna mutumin ba mai girman kai bane. Sannan kuma yana daga cikin alamomin da ke nuna mana mutum baya da girman kai in har ya kasance baya kwatanta kanshi mutuncinsa da kuma shaksiyar shi da mutunci da shaksiyar mutane, haka nan idan ma baya kwatanta jininsa da jininsu, mutum baya ganin cewa ya fi su, baya ganin cewa yana da wata daraja wata falala a kansu baya da tinkahu a kansu wannan kine shine abin da zai sa mutum ya samu kansa a cikin bayan Allah managarta masu kankan da kai ya kuma kasance ya nisance girman kai da masu girman kai wannan dakikan irin shigan hadisin da muka ambata jiya daga Imam Ali alaihi salam cikin darasin da ya gabata inda yake cewa talabtul khudu'a fama wajadtu illa bi qabulil haqq wato na nemi kankan da kai ban same shi ba sai a cikin karban gaskiya iqbalul haqq yake cewa ku karbi gaskiya fa inna qabulal haqq yubaidu min al-kibr saboda karban gaskiya yana nisantar da mutum daga girman kai ashe kenan duk lokacin da mutum ya san gaskiya kuma ya riko da ita to lalle mutumin mutawadi ne mai kankan da kai ne ga Allah subhanahu wataala kuma da sannu Allah ta'ala zai daga shi zai daga darajar shi hakanan kuma zai nisanta daga ainihin watan girman kai amma in ya kasance mutum wal azbillah bai san gaskiya ba sannan koda ya santa bai natsuwa da ita bai karbanta bai riko da ita to lalle mutum mutakabbiri ne mutum jabbiri ne mai girman kai kenan mai tinkahu yana shi da kansa yana ganin shi ne kawai gaskiya don wani abin da ba shi ba kawai ƙarya ne wala azubillah to ire-iren waɗannan mutanen ko kanshin aljanna ba za su shiga ba wai aljanna ba kanshin aljanna ba za su shiga balantana su shiga saboda haka yana da kyau ya kasance a koda yaushe mutum yayi muraqaban kansa yayi muraja'an kansa ya wawaye kansa yaga cewa lalle bai samu kanshi ba a cikin mutane masu girman kai yayi kokari ya tarbiyantar da kanshi yayi muraqaban kanshi a koda yaushe ya samu ya karanta tarihin bayan Allah subhanahu wataala managarta domin ya samu kanshi daga cikin mutane masu kankan da kai masu khudu'i ga Allah subhanahu wataala da bayan sa masu nisantan girman kai wannan shine abin da zai iya ba mutum tsira duniyarsa da lahirarsa ya kuma maida shi abin koyi ya kuma maida shi bawon Allah daga cikin manyan manyan bayan Allah subhanahu wataala managarta wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin